أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatuwinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 5 ga watan Muharram na shekara ta 1443 bajira daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 14 ga watan Agusta na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wata'ala da ikon sa da kudurar sa da baiwar sa ya sake nuna mana wata sabuwar shekara ta addinin musulunci shekara ta 1443. A yanzu muna watan Muharram shine watan farko a cikin kalendar musulunci wanda ake kiran sa al-Muharram. Wannan wata yana ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma wanda Allah subhanahu wata'ala yake ya ambace su akan cewa adadin watanni 12 ne, hudu kuma masu alfarma. Inna iddata shuhura inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wata'ala ya ce adadin kwanaki adadin watanni a wurin Allah 12 ne, daga ciki akwai hudu masu alfarma. Ce fi fala tadhlimu fihinna anfusakum, don haka kar ku zalunci kawunan ku a cikin su. A waɗannan guda watanni guda hudu masu alfarma su ne guda uku a jere, kamar yadda yazo cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, guda uku a jere sune Zulqa'ida, Zulhijja da Al-Muharram. Sai kuma guda daya shine watan Rajab, wato watan bakwai a cikin kalendar musulunci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shekara ta juya ko kwanaki sun juya kamar lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicce su tun farkon halittar sama da ƙasa. Cewa watanni guda 12 su ne watannin musulunci, guda hudu kuma masu alfarma, guda uku daga cikinsu a jere, guda ɗaya kuma shi kadai shi ne Rajab, wanda yake tsakanin Jumada da Sha'ban. Wannan wata na al-Muharram yana da falala. Daga cikin falalarsa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an tambaye shi wanne wata ne yafi falala, ayyul ashhuri afdal, ce ayyul layli afdal, hadisin Anas Abu Dharr da yake da Nasa'i ya rawaito. Ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul layli afdal, ayyul layli khair, sannan yace wa ayyul ashhuri wa ayyul ashhuri afdal. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul layli jawfuhu wa afdalul ashhuri shahrullahi al-Muharram, ce mafi wani lokaci ne a dare yafi falala ko yafi alkhairi. Sannan ya tambaye shi wani dare ne, wani wata ne yafi falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da yafi falala a cikin dare shine tsakiyar dare, sannan kuma lokacin da yafi ko kuma watan da yafi falala a cikin watanni shine watan shahrullahi al-Muharram, shine watan Allah wanda ake ce da shi al-Muharram. sannan ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afdalus salati ba'da al maktuba salatul layl wa afdalul siyam ba'da ramadan siyam shahrillahi al muharram wato mafificiyar sallah bayan ta farilla ita ce sallar dare sannan kuma mafificin azumi bayan na ramadan shine azumin muharram wannan wata wasu daga cikin malamai suna ganin shine a cikin watanni waɗanda suke masu alfarma guda hudu din nan shine yafi kowanne falala kamar yadda wacce hadisi ya gabata wato ayyul ashhuri afdal nabi sallallahu alaihi wasallam yace shahrullahi almuharram shi shine watan Allah almuharram shine yafi kowanne wannan banda watan ramadan dan shi watan ramadan ba a lissafa shi a cikin ashhurul hurum to in ka dauke watan ramadan cikin waɗannan watanni hudu masu alfarma to shahrullahi almuharram yafi kowanne shi yasa zaka ga a cikin sa aka shar'anta yin wannan ayyin azumi annabi ya nuna yin azumi a cikin sa yafi lada wato azumi na nafila yafi lada akan kowanne lokaci wannan wata mai alfarma tun a jahiliya suna girmama shi yana daga cikin watanni da suke girmamawa saboda suna haramta yin yaƙe-yaƙe a ciki mutum ba zai ga wani ya yaƙe shi ba ko wata ƙabila ta yaƙi wata ƙabila idan aka ce wannan watan ya kama sukan darajta wannan wata musulunci ya ci gaba da bashi wannan daraja ta shi kuma shi kadai ne watan da ake jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kadai ce shahrullah shi kadai ne nasi ya zo duk da cewa duka watannin halittar Allah ne amma dai jinginawa irin ta girmamawa a jingina abu zuwa ga Allah subhanahu wataala jinginawa ta girmamawa ce malamai suke kira idafatu tashrif kamar yadda ake cewa baitullah ce naqatullah to wannan wata shi kadai ake yi ma wannan ce shahrullahi almuharram wannan duk yana nuna maka girman sa da falalarsa da darajarsa kuma kamar yadda zamu gani kalandar musulunci da shi ta bude kamar yadda ta rufe aka rufe karshen wato watanni na kalandar musulunci shine zulhijja shine wata shi ma wata ne mai alfarma to haka nan shi ma almuharram wata ne mai alfarma saboda kalandar musulunci ta fara da wata mai alfarma ta kuma an kuma rufe ta da an kuma rufe ta da wata mai alfarma wato ta fara da almuharram ta kuma kare da zulhijja sannan kuma shar'anta yin azumi a cikin wannan watan har ila yau akwai nunawa wato musulmi cewa ya fara wannan shekara da bautar Allah wato ya fara bude kwanakin shekararsa da wani abu na bautawa Allah subhanahu wataala wani abu na komawa ga ubangiji subhanahu wataala kamar yadda zai rufe shekararsa da wata ibada wacce take ita ma mai girma wato aikin hajji da abubuwan da suke wakana ga mu'mine a wannan lokacin na bautar Allah subhanahu wataala wannan da a nuna wa dan adam cewa ya zanto koyaushe cikin shiri wato koyaushe ya zanto cikin bautar Allah subhanahu wataala kada ya wofintar da wani lokacin sa ba tare da yana tuna ubangiji subhanahu wataala ba tare da yana neman kusanci da shi ba to wannan wata mai alfarma har ila yau akwai ranar Ashura a cikin sa ranar Ashura tace 10 ga watan Muharram wannan rana tun a jahiliya ma kafin zuwa musulunci Qurayshawa suna girma wannan ranar suna azumi a ciki shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana Makka yana yin azumi na Ashura kamar yadda yazo cikin Sahih Bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha Sahih Bukhari da Sahih Muslim da surwayto shi hadisin Aisha shi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa Qurayshawa sun kasance suna azumtar wannan rana ta Ashura Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana azumtar ta lokacin da aka yi wai hijira ya ci gaba da azumtar wannan rana kuma ya umarci sahabban sa da su yi azumi sannan kuma da aka farlanta azumin Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wanda ya ga dama yayi azumin wanda ya ga dama ya bari hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin sahihaini shi ma yana cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zama Yahudawa suna yin azumin Ashura ya tambaye su dalilin da yasa suke azumin 10 ga watan Muharram. Suka ce ai sai ce ranar da Allah subhanahu wataala ya kubutar da Annabi Musa da mutanansa daga Fir'auna, ya halaka Fir'auna. Saboda haka Annabi Musa ya azumi a wannan rana domin godiya ga Allah subhanahu wataala. Mu ba kuma muke yi saboda godiya ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nahnu aula bi Musa minkum, mu muka fi ku cancantar Annabi Musa. Don haka ya ci gaba da azumtar sa, kuma ya umarci sahabbansa da su ci gaba da su yi azumin wannan rana. Wannan rana Allah subhanahu wataala ya yi wa mu'minai lokacin Annabi Musa babbar ni'ima, ni'imar kubutar da su daga wato sharrin Fir'auna da mutanansa. Annabi Musa yana cewa Allah yana cewa iz qala Musa li qaumihi izkuru ni'matallahi alaykum iz anjaakum ali fir'auna yasumunakum su'al adhab wa yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Annabi Musa ya ce wa mutanansa ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku lokacin da ya kubutar da ku daga jama'ar Fir'auna wanda suke daddana muku mummunar azaba, suna kuma kashe ƴaƴanku maza, suna barin ƴaƴanku mata da rai. Lalle a cikin wannan akwai jarraba mai girma gare ku. To saboda haka Annabi Musa alayhi salam ya yi azumi a wannan rana domin godiya ga Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Yahudawa mu muka fi ku cancantar Annabi Musa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan azumi kafin a farlanta azumin Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai kowa da kowa lalle ya rika yin azumin watan 10 ga watan Muharram a matsayin wajibi. To bayan kuma an farlanta azumin watan Ramadan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa to wanda ya ga dama yayi, wanda kuma ya ga dama ya bari. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu falalar yin azumin. Annabi ya gaya musu falalar wanda zai yi azumin, ba dole bane, amma kuma wanda yayi to yana da samun wata falala. Kamar yadda yazo cikin Sahih Muslim hadisin Abu Qatada da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam falalar azumin 10 ga Muharram a Ashura, Annabi yake cewa ina da kikkiawan tsammani cewa Allah yana kankarewa mutum laifin shekarar ta gabata. Wato idan mutum ya azumci wannan, Allah yana kankare masa kurakuransa da ƙananan laifuffukansa da ya yi waɗanda ya sani da ma waɗanda bai sani ba, waɗanda suka gabata a shekarar da ta wuce. To yana daga cikin falalar yin wannan azumin. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa sahabbansa su riƙa yi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tafiya ta yi tafiya aka gaya masa cewa akwai buƙatar a saba Yahudawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon al'amari ya kasance yakan koyi da Yahudawa cikin abin da ba a saukar masa da nasi a kansa ba. To daga baya kuma sai ya zanto yana saba musu. Saboda haka sai yake cewa in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi', in Allah ya kaini baɗi to zan yi azumin 9 ga watan Muharram. Sai ya zanto kuma kafin shekara ta zagayo Allah subhanahu wataala ya karbi ransa a cikin watan Rabiul Awwal. Saboda haka sai ya zanto azumtar 9 da kuma 10 yana daga cikin sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama. Domin duk abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya himmatu zai aikata ko da bai aikata ba, wannan abu ya zama sunna. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai himmatu akan aikata barna ba, duk abin da Annabi ya himmatu aikata shi, to wannan yana nuna cewa abu ne mai kyau. Saboda haka fadarsa cewa la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi', wannan yana nuna cewa azumta 9 din abu ne mai kyau. Shi yasa malami suke cewa abin da yafi falala shine mutum yayi 9 yayi 10, wannan shine yafi falala. Idan yayi 10 kadai bai 9 ba laifi, ya samu ladan wanda za a kankare masa laifuffukansa na shekarar da ta gabata. In bai samu, in kuma ya samu yayi 9 da 10, to babu shakka ya zo da wata sunna ƙari akan waccan sunna ta azumtar 10 ga watan al-Muharram wato Ashura. Saboda haka wannan ita ce sunna, kuma shine abin da ya tabbata a sunna sahihiya. Amma abin da ya shafi azumtar 9 da 10 da 11, to wannan 11 din bata zo ruwaya sahihiya ba. Akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas, amma ruwaya ce mai rauni, bata inganta ba, malamai sun raunana ta. Abin da ya inganta shine 9 da 10. Idan mutum yayi azumin 11, 12, 13, wannan babu laifi, saboda shi kansa Muharram din duka kowai wanda lokaci a cikin sa ana son yin azumi a cikin sa duk da cewa babu wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumce shi daga farko har ƙarshe kamar da Aisha radiyallahu ta'ala anha take fada take cewa banga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar wata daga farkon sa har ƙarshen sa ba sai Ramadan amma yana yawaita yana yin azumi mai yawa a Sha'ban to wanda yake nuna cewa ko da mutum zai wata azumi a Muharram din to kada ya ce zai yi shi daga farko har ƙarshe ba bai sha ko ɗaya ba amma dai in yayi komai yawan sa matukar dai bai cike kwanakin Muharram din ba to bai laifi ba saboda haka inda zai yi Ashura ko bayan haka ya zo yayi wasu kwanaki a ciki wannan babu laifi a ciki amma dai abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ana aikin sa shine ya azumci wato 10 ga Ashura ya kuma azumci 9 wato yayi niyyar azumta 9 Allah subhanahu wataala bai nufi shi da haka ba wannan shine abinda sunna ta tabbatar da shi wato yin azumi amma akwai wasu abubuwa waɗanda aka shigo da su daga baya wanda sunna bata zo da su ba musulunci ma bata zo da su gaba daya shine wasu suka dauki wannan rana ta Ashura rana ta farin ciki saboda haka sai ya zanto suna ainihin yin bukukuwa a ciki su yi kwalliya a ciki a yi girke-girke a girka abubuwa da ba a saba ma girkawa ba a sauran kwanaki na shekara a yi murna da wannan ranar ruwar wasu kira cika-ciki to wannan baya daga cikin abin da musulunci ya zo da shi ba zo da wannan aiki ba wasu kuma suka mai da ita ranar bakin ciki da ranar koke-koke da yagar taguwa da ainihin marin fuska da wasu abubuwa wanda musulunci ya hana su nuna cewa ita ce ranar da aka kashe Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu a Karbala saboda haka suna tuna wannan abu da ya faru suna bakin ciki wannan ma musulunci bai zo da shi ba wanda muka sha fada Sayyidina Hussein kafin a kashe shi an kashe wasu da yawa daga cikin bayin Allah na kwarai waɗanda martabar su idan bata fita shi ba bata kasu tashi ba ballantana a cikin su ma akwai wanda suke gaba da shi kamar Hamza ibn Abdul Muttalib baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe shi a Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wato yin wani biki ko wani taro ko wani nuna alhini na zagayowar ranar da ya yi shahada ba babu wannan sanin kowa ya sani a tarihi ba a taba karanta wannan ba bayan shi an kashe Aqil ibn Abi Ja'far ibn Aqil ibn Abi Talib wanda Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib shi ma an kashe shi a yakin mota inda ya shahada wanda shi ma bamu taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane domin ayi bakin cikin mutuwar sa ba duk da cewa shi ma yana cikin ahlul baiti Ja'far dan Abu Talib shi ba yana daga cikin ahlul baiti babu muje Annabi yayi wannan ba haka nan bayan wafatar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa an kashe Sayyidina Umar bayan sa an kashe Sayyidina Ali shi kansa babu muje an yi wannan ba bayan sa shi kansa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib shi ma ana cewa gudafi ya shaye mutu to amma shi ba mu ga shi Hussein din yayi wannan ba kaga da a ce wani abu ne wanda musulunci ya yadda da shi a rika tuna bakin ciki ana sa bakakken kaya ana koke-koke ana marin fuska da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabban sa haka kuma da ya nuna da a ce wannan shine nuna kauna to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma waɗannan bayin Allah kauna saboda haka wannan baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci baya daga cikin shari'a ta su kansu ahlul bait din su kansu ahlul bait din ba su yi wannan ba ba ga Sayyidina Hassan da Hussein suna taron tunawa da kashe mahaifinsu Ali ibn Abi Talib ba ga Al-Hussein yana taron kashe dan uwansa Al-Hassan ba da sauransu wanda kuma inda a ce musulunci ne kuma abu ne mai kyau da su za su riga mu aikatawa saboda haka abinda musulunci ya zo da shi shine yin azumi kuma shi ma ba ya da alaka da an kashe wani ko an raye wani abinda yake da alaka da shi shine koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu musulmi muna yi ne saboda koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi don haka muke yi wannan ibada ce da muke fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladanta saboda haka wannan shine abubuwan da aka shar'anta mana mu a wannan wata kuma a ciki akwai izinoni da dama da ya kamata mu dauka na komawa ga Allah subhanahu wataala da bauta masa da gujewa dukkan wani abu wanda ya saba wa koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alaihi sabudaci
tami sumare malallahi sakar alkari tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam shin ya tabbata cewa idan aka haifi yaro ko yarinya akwai wata addu'a ta musamman da ake yi kamar kursiyu kafa bakwai ikhlas kafa daya da ake yi domin nema masa ko mata nema mata kariya daga aikata zina
addu'a ta musamman wannan babu shi wannan abubuwa da ya fada babu wani nassi sahihi da ya zo da wannan abinda dai aka sani shine duk wanda aka haifa ana masa addu'a ana masa addu'a kikkiawar addu'a Allah ya raya shi Allah ya tayyaba shi Allah ya sa ya zanto mai amfani ne ga al'umma Allah subhanahu wataala ya sa ya zama mai biyayya ga iyayensa wannan addu'a ta gaba daya ana yi masa amma ba wasu addu'o'i na musamman da aka ware ba ko wasu ayoyi da ake karantawa wannan ba daga cikin abinda musulunci yazo da shi wannan yana daga cikin kirkirarren abubuwa da wasu suka zo da shi amma abinda aka sani shine yiwa mutum wanda aka yi haihuwa ai masa addu'a tun daga iyayensa da duk wasu masoya da suka ji labarin haihuwar su yiwa shi yaron da aka haifa addu'a wannan babu laifi
to sai wannan ita kuma take cewa mallan mahaifiyarta ta kasance tana ciwon kafa to sai take yin sallah a zaune amma duk sanda ta ga wani a wajen sai take yi a tsaye ta yi mata magana cewar hakan babu kyau sai ta ce ai wani zai rika ganin ta kamar na kasashiya shi yasa take tashi ta tsaye idan ta gansu to shine take cewa mallan shi idan ta ci gaba da fada mata hakan amma ran ta yana baci take ganin kamar tana aikatare idan hakan ya kasance idan tana yin sallah sai saboda mutane
eh tana aikatariya ba wai kamar bane wanda zai yi wani abu da na ibada a gaban mutane amma bayan idan su kuma yi wani abu daban wanda ya zama riya kuma duk mai yin wannan Allah ba zai karba aikin sa ba ba ma bai karba aikin sa ba ya ma kuma yi laifi Allah ya bar aikin nasa kuma zai kama shi da laifin ya saba masa yayi riya tana daga cikin kananan shirkoki da ake yi wa Allah subhanahu wataala wanda kuma ya mutu yana shirka to babu shakka zai gamu da mummunan azaba a ranar gobe kiyama riya tana rushe ayyuka gaba daya to da har idan mutane sun zo za ta iya tashi ta yi a tsaye ya nuna za ta iya a tsaye kenan saboda haka ta zauna ta yi a zaune tare da tana iya tsayawa ta yi a tsaye wannan ya nuna sallolinta ba su yi ba duk mutumin da zai iya sallar farilla a tsaye amma ya zauna bai tsaya ba to ya ba wani rukuni barin rukuni ba tare da uzuri ba wannan yana rusa wato sallah gaba daya wala ka sallolinta da take a zaune tare da cewa tana iya miƙewa duk ba su yi ba kuma baya ga wannan tana yin riya kaga abubuwa da yawa ta hada kuma koda zaranta zai baci dole ki cigaba da nugaya mata wannan abu ne wanda ya shafi lahirar ta gaba daya nan ne kaunar ki gare ta za ta bayyana kuma fushinta duk ba zai sa ki fasa gaya mata abin da yake daidai ba kuma sannan ki hada ta da wasu wanda su ma za su cigaba da yi mata wa'azi abinda take yi ba daidai bane
to sai wannan yake cewa mallan tambayar sai ita ce mutum ne ya taka wani mutum a mota sai aka dauke shi aka je aka gyara kafar sannan aka gano cewa akwai wani ciwo ma a jikin sa din sai ta kai har sai da aka yi masa operation to sai aka bar matarsa tana jinyar sa anan a wannan hali da yake ciki sai ya bukaci a bashi ruwa to kuma likitoci dama sun ce kada a bashi ruwan ko da zai bukata to sai ita kuma matar ta shi ta bashi ruwan ya sha to yana sha kuma sai Allah ya masa rasuwa to shine ke tambayar mallan shi wanda ya taka shi ne yake da alhakin kashe shin ko kuwa ita matar ta shi da ta bashi ruwa lokacin da aka yi masa wannan aiki
to ai zahirin maganar ta nuna ba taka shi din ne ya yi sanadiyar mutuwarsa ba wani abu ne daban idan mutum ya ji ba wani rauni sai kuma daga baya wata rashin lafiya daban ba wannan raunin ba wata rashin lafiya ce daban kuma sai ta yi sanadiyar mutuwarsa to wanda ba a cewa shi ne ya kashe shi don haka shi zai yi kafara ko ya biya diya wannan bai da ruwa a cikin wannan abinda ya kashe shi gashi nan ya fada cewa an yi masa operation kuma an ce ka a bashi ruwa amma iyalin sa ta bashi ruwa saboda haka wanda yake da kuskuren sanadiyar mutuwarsa ita ce iyalin nasa saboda haka ita ce wanda kafara take kanta ba mai kade shi da mota da farko ba
tunai ke ce mallam shi tambaye su ita ce shi masanin abin da ya danganci yara da magunguna ne kuma al'umma suna tambayar su akan maganin zubar da ciki to shine ke tambaye mallam wani lokacin mata da miji sukan zo shin ya halatta ya ba su ilimin ko kuma maganin
duk cikin da ya kai wata hudu haramun ne zubar da shi haramun ne mutun ya taimaka a aikata haramun da shi aka aikata duk wanda ya taimaka aka aikata haramun to shi ma da shi aka aikata wannan haramun din saboda haka yana da laifi yana da kamashin laifi na aikata wannan haramun din don haka idan suka zo da ciki ya kai munzalin abin nan halitta suka ce a ba su bai halitta ba sannan idan zan bai kai wannan munzalin ba shi ma da yawa wasu daga cikin malamai sa ba ya dacewa matukar ba larura ba ce da akwai larura da ta shafi lafiyar ita uwar ba wai kawai su haihuwa ce ba sa su ba a wani abu wanda bincike ko shawara ko bayani da likitoci tabbatar da cewa ta uwar za ta cutu idan har aka bar wannan cikin a jikinta don haka dole a cire shi to in ba wannan aka samu ba shi ma ba ya dacewa ka zanto aikin ka shine ka riga ba da magani ana zubar da ciki wannan ba ya dacewa in kai haka to duk wani abin da ya biyo baya na laifi a kan wannan aiki kana da kamasho a ciki
to sai wanda yake cewa mallam shin mace za ta iya yin tafiya zuwa wani gari ba tare da muharramin ta ba idan akwai aminci a wannan hanyar
to malamai sun kasu biyu akwai wadanda suke ganin in dai tafiya ta kwana uku ce wato tafiyar da in za a yi hawo irin abin hawansu na wancan lokaci shine dawakai ko raƙuma saboda raƙuma da yake da su suke doguwar tafiya to in za a haura raƙumi za a yi tafiya sai an kwana uku ba a je ba to wannan suna cewa baya halatta mace ta yi wannan tafiya sai da muharrami saboda hadisan da suka zo cewa kada mace ta yi tafiya la tusafiru imra'atun masirata thalatha ayyam illa wa ma'aha dhu mahram kan mace ta yi tafiyar kwana uku sai da muharrami tare da ita haka suka haramta tafiyar ta ko ma da menene in dai ba da muharrami ba ko muharrami ko miji in tana da aure wasu daga cikin malamai suna ga idan akwai rufqa amina wato akwai abokan tafiya da aka amince da su waɗanda in wani abu ya taso za su iya tsayawa su ga an warware matsalar kuma tana cikin su wani abu zai zo ya faru a gare ta ba za a kiyaye ta za ta samu kariya suka ce irin wannan babu laifi ta yi wannan tafiya in akwai rufqa amina to wannan ra'ayin yana da sassauci a cikin ra'ayukan malamai saboda in har a tafiya ce a cikin wato a group kuma group din na amintattu wato misali zanto akwai mata ne waɗanda suke da amintattu za a yi tafiyar da su ko usura ce wani family ne da shi mijin ko da wani da yake cikin mazanin da yake cikin wannan family din da mata za a yi tafiyar aka sa ta cikin su wannan babu laifi in an yi wannan tafiya tunda abin da ake bukata shine kiyaye mutuncin ita ya mace ba a san a jefa ta wani abu wanda zai zo mutuncin ta ya tabo sun akwai jama'ar da aka amince musu mutuncin ta za su kula da mutuncin ta babu laifi dan sun yi tafiya tare ko da tafiyar tana da tsawo
to sai shi kuma ne yake cewa shin akwai bambancin laya ga wanda ya karanta alqur'ani da tilawa da kuma wanda ya karanta domin zikiri da kusantar Allah
to ban san bambancin wanda ya karanta da tilawa shi wanda ya karanta da tilawa ba zikiri ya karanta ba shi dole zai karanta alqur'ani da ikhlasi zikiri ya karanta saboda babu bambanci tsakanin tilawa da kuma zikiri tilawar ma ita ce tazo alqur'ani innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur alace yatluna kitaballah kalmar tilawa akai amfani da ita idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu abin nan ayoyinmu wala ka tilawa shine karanta abu ka fahince shi dan kai aiki da shi shine tilawa sawa'un kana yi dan ka haddace ko kana yi dan ka rike duk sunan shi tilawa sannan karantawa din ma shi har ila zikirin ne tunda shi alqur'ani shine zikiri in ka karanta alqur'ani kai zikiri da ka karanta alqur'ani kai zikiri wa hadha dhikrun anzalnahu Allah ce wannan zikiri ne da muka saukar da shi inna nahnu nazzalna dhikra mun saukar da zikiri saboda ka shi alqur'ani shi zikiri ne da wanda ya karanta shi zikiri ya karanta sawa'un ya karanta dan ya haddace ko ko ya dai karanta kawai dan ya zanto mai karatun alqur'ani wannan duka abu ɗaya suke yi sauraka abinda zai bambance ladan su shine ikhlasin su yayi ne kawai dan a ce da shi makaranci dan a ce ya iya karatu ko ko yayi ne kawai dan yayi ne dan ya samu lada na'am babu bambanci tsakanin abubuwa biyu da ka faɗa
na'am to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin Rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyoyin da suke bayyana a kan akwatunan talabijin ɗinku za mu dora a cikin shirin nan gaba kaɗan wanda aka ce mu tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatihin Rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyi suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku to tambayar mu ta gaba malam ta zo daga wanda yake cewa ya kasance a garin su akwai wata kungiya da ke shiryawa yara musabaka ta alqur'ani sai dai kuma duk makarantar da za ta tura dalibanta sai sun bayar da kuɗi na yin register yace amma waɗannan kuɗin da su ne ita kungiyar take amfani wajen siyan kyaututtuka da za ta raba wa daliban shin malam hakan zai iya zama caca kasancewar waɗanda za su yi musharaka din sai sun biya kuɗi
idan waɗanda za su ba da kuɗin ba daliban bane wasu ne can daban wanda za su ba da kudaden sannan idan aka gama musabakar daliban ake ba wa kyaututtukan ba waɗanda suka ba da kudaden ba wannan babu laifi amma ya zama waɗanda za su ba da kudin ba daliban bane in ya zanto gurin daliban da za su shiga su za su karɓi kudin a wajen su sannan kuma a zo a yi musabakar wanda ya ci a bashi daga wannan abin da aka tara wanda bai ci ba kuma shikenan ya yi asarar abin da ya bayar a baya wannan ya zama caca saboda idan ita makarantar da za ta shiga kuma makarantar ce take ba da kuɗin a matsayin tallafin kuɗaɗen da za a shirya gasar kuma a yi wa yaran kyaututtuka a ciki ba su yaran ake cewa su kawo ba to wannan babu laifi amma in ya zanto yaran ne da za su shiga gasar kuma in an ci su za a ba wa kyaututtukar wannan ba daidai ba ne ko kuma ya zanto makarantar ita za a yi wa kyauta ba yaran ba kuma sannan makarantun su za su tara kuɗin wannan ba bai halatta ba
to sai wannan yake cewa malam bayan nan malam ya yi bayani akan riba inda ya magana akan bambancin takardar kuɗi da kuma kaddara wanda ya ji wasu na amfani da shi akan cewar babu riba akan takardar kuɗi sai dai zinari da sauransu shi ne ke so malam ya abin yake
to ban sani ba ya ji karatun duka koko ya ji kaɗan inda ya ji duka ai mun yi maganar wannan ita ribar qard abinda ake magana da ribar qard wato ribar bashi da ko menene idan har mutum ya amfana da wannan bashin da ya bayar abinda aka bashi ko ya bayar wannan sunan shi riba ba ruwansa da maganar kuɗi ne ko ciyawa ce ko ƙasa ce ko wani amfani ne da ya amfana da shi kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba duk wani bashin da za a yi ya jawo wa mai ba da bashin nan amfani to wannan abin da ya amfana da shi riba ne saboda da ya saurari karatun da ya ji wannan bayanin saboda ka takaddun kuɗi da suke a matsayin kuɗi tunda yanzu a matsayin kuɗi suke a matsayin zinari da azurfa suke za ka je ka bayar a baka zinari za ka je ka bayar a baka azurfa inda ka je ka ga abu kana bukata da su za ka saya saboda ka kuɗaɗe ne wanda suna da kima ta kuɗi ko da a su kafin wannan lokacin takardu ne amma an ba su wannan darajar to zai gwada ba za ka ba da bashi a ƙara maka wani abu na wannan kuɗi an ƙara maka ka karɓi riba kai ko da ba kuɗi aka ƙara maka ba kamar yadda ya zo a maganganun magabata abinda aka ƙara maka dukkan amfana da shi ko da abin nan harawa ce ko da abin nan damƙar abin ƙasa aka baka wannan abin da ka karba ka amfana da shi riba ce mun yi wannan bayanin watakila in ka koma karatun zaka ji sosai
to sai yake cewa malai yana son a kare masa bayani dangane da ma'anar wannan ayar ta cikin suratul mudaththir wanda take cewa hukunna na khudhu ma al-kha'idin
eh wannan ɗan wuta lokacin da ake tambaye su me yasa suka shiga wuta me yasa har aka sa su wuta amma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin kace me ya shigar da ku cikin wutar saqar qalu lam nakum minal musallin ba mu zanto cikin masallata ba to me yadda ba akwai sallah ba farilla ce bare mu ba ma ma yi sallah walam nakun nut'imul miskin ba ma ce yadda miskini ba mu yadda ba da musulunci ballantana ma har mu yadda akwai wata zakka da zamu fitar a cikin dukiyar mu wa kunna nakhudu ma alkhaidin mun kasance muna kutsawa da karerai da sharri da kazafi tare da masu kutsawa saboda haka waɗanda suke kutse wajen ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata addinin Allah da ƙaryata gaskiya mu ma muna cikin su muna yi shine ma'anar nakhudu ay nakhudu bil batil muna kukutse da ƙarya da kuma takdhib takdhib annabi sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bihi ƙaryata annabi da abin da yazo da shi wannan kutsan shine ainihin ƙaryata waɗannan abubuwa wanda kuma waɗannan abubuwa duka su suka jawo muka samu kanmu cikin wutar saqar muka tabbata akan haka hatta atana al-yaqin har mutuwa ta zo mana saboda haka a lokacin suke fadar irin laifukan da suka yi a lahira
to sai wannan yake cewa mallam menene hukuncin yi wa mace addu'a da cewa Allah ya sa annabi ya san da zuwan sa ko kuma Allah ya sa annabi ya karbi bakuncin sa
wannan baya daga cikin abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin wani abu da ya shafi barzakhu abu ne na gaibu ba wanda ya san abin da yake wakana a kaburbura sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu duk abin da ba annabi ya sanar da shi ba ba ko manzo wato ba Allah ne ya sanar da shi ba ko manzo ne ya zo da shi ba to kawai mutum yana shaci fadi ne bai ma kamata mutum ya yi magana irin wannan ba cewa in mamaci ya mutu annabi zai san da zuwa da shi wannan wani abu ne da dole sai ka samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka in ba haka ba to kana yin maganganu kana jinginawa Allah ba tare da abin nan ba saboda babu wani nasi da ya nuna haka cewa mamaci in ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin zuwa da shi wani kuma baya sanin ya zo wannan duk babu wannan nan duniya an ce mana muka yi salati akwai mala'iku da Allah ya wakilta suna isar masa da salatin da muka yi to amma babu ji cewa akwai wasu mala'iku da suke sanar da shi cewa wani ya mutu ba wannan yana buƙatar dole ya faɗi haka to sai ya kawo nasi in ba haka ba to yana magana ne rajman bil ghaib yana kawo molanka ne kawai yana fada
to sai wani yake cewa mallan ya lasta mutum ya lazumci kabbarorin da ake a kwanaki 10 na farkon zulhijja da kuma ayyamu tashrika ko da yaushe
na'am ai akwai takbiratul mutlaqa akwai kuma al muqayyada akwai al mutlaqa sune wanda zaka yi ko yaushe kana kasuwa kana shagonka kana tafiya kana zaune wannan ya halatta sayyidina Umar da Ibn Umar da Abu Huraira sun kasance suna shiga kasuwa a cikin waɗannan goman farko na Zulhijja suna kabarbari dan mutane suna wa mutane in suka ji suna yi su ma sai su tuna su riƙai wannan takbirat ne mutlaka a sake suke ba su da wani kaidi akwai kuma al-muqayyada waɗanda ake yin su a bayan salloli na farilla waɗannan su kuma suna zaman kansu ne na'am
to sai wannan take jama'an ta kasance idan za ta yi wankan tsarki sai take amfani da soso da sabulu amma kuma idan wato tana bi daki daki yanda ake yi sai ta jance ba a yin hakan to shine take jama'an yanzu ya ingancin sauran wankan da ta yi a baya
duk abin da kai rashin bisa rashin sani wanda ya wuce ya wuce kenan ba a dawo da shi sai dai a guji gaba abin da ta yi a baya shikenan afallahu amma salaf abin da Allah ya riga ya wuce Allah ya yafe miki saboda ka sai ki kula wajen yin wankan kawar da kari to yanzu to kin yi amfani da ruwa wanda aka yi da amfani da shi ko da zaki sa sabulu sai ki bari bayan kin gama sai ki sa sabulun ki wankan da shi ko daga baya
wanda ke cewa mallan shin akwai wasu alamomi ne da bawa zai gane cewa yana cikin fushin Allah ko kuma yana fushi da shi a nan duniya kuma akwai alamun da zai gane cewa yana cikin yarda da soyayyar Allah gare shi a nan duniyar
tun kafin babban alama shine kaga ayyukan ka suna kyau ai alamar Allah yana son ka kaga cewa ayyukan ka da kake yi na alkhairi kullun suna ta karuwa wanda zai kara sa maka kuma soyayyen mu'mini a cikin zukatansu wannan ita ce alamar karuwa gurin Allah subhanahu wataala hasanat din da kake Allah yana karba saboda kullun hasanat da kai tana haifar da wata hasana alabar fushi kaga kullun alabarka suna tabarbarewa ta fuskar addini addinin ka kullun yana ci baya kullun kana cikin saban Allah kana yin abin da zai ja maka fushin Allah wannan shi ne alamar wato tabewa a duniya alamar khuzlan alamar tabewa a duniya shine zanto kullun ayyukan ka na alkhairi suna raguwa na sharri suna karuwa na'am
to sai wanda yake cewa mallan ya ci haƙin mutane amma kuma ba zai iya zuwa ya nemi gafara a wurin su ba shin zai iya yi musu istighfari a maimakon cutar da ya musu kuma zai dawo mana yana yi ne ko kuwa a wani lokaci
inda ya har haƙin wani ya taba bana ya cinye kudin wani ya damfari wani ya cuci wani dole ne ya bar masa da kudin sa ya sace ma wani kudin sa dole ne sai ya mayar masa da wannan abin da ya raba shi da shi wanda ba haƙƙin sa ba wannan istighfari kadai ba zai kankare masa wannan laifin ba dole ne sai ya nemi hanyar da zai yi wannan haƙƙin ya koma ga masu shi sai dai idan babu su wato kamar mai haƙƙin wani bako ne wanda ya zo ya cuce shi bai kuma san inda zai same shi ba sai ya sadaka da wannan kudin amma dai kawai istighfari ba zai kubutar da shi ba istighfari wannan tsakaninka da Allah sai masa laifi kai istighfari na'am zaka yi istighfari anan ma saboda ka saba Allah amma wannan ba zai warware maka matsalar ka da waɗanda ka cuta ba dole ne sai ka neme su ka bayar musu da haƙƙin su
na'am to ne take chamalan tana son ai mata bayani akan mutuwar karamin yaro wanda bai fi shekara 1 ba a duniya an ce su waɗannan yaran idan sun mutu ba sa buƙatar wata addu'a ko kuma sadaka shin haka al'amarin yake
ana yi wa mamaci yaro sallah kuma dan yana yaro ba zai hana yi masa addu'a ba gashi na cikin addu'a da ake wa yara waqfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina gafartawa mai ran mu da mataccen cikin mu wa saghirina wa kabirina da wanda yake yaro karami da wanda yake wanda yake babba Al-Hasan al-Basri yana cewa yayi sallar gawa bayan Abu Huraira afwan Sa'id ibn Musayyib yayi sallar gawa bayan Abu Huraira yaji Abu Huraira yana cewa yana addu'a yana cewa Allahumma ighfirhu wa najjihi min azab al-qabr ko kuma najjihi min al-azab ya Allah ka gafarta masa ka kuta da shi daga azaba kace azaba kalmar azaba ba tana nufin ukuba ba akwai azaba shine wahala ko zaman kabari zamani na wahala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tafiya da cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba kaga wannan ba yana nufin ukuba ba kai laifi ana maka ukuba a wahalhalin da suke cikin tafiya saka in an roƙewa yaro an roƙan masa Allah ya kubutar da shi daga azaba ba yana nufin yayi laifi ai masa azaba ba wahalar da take cikin zaman kabari da damuwa da sauransu Allah ya raba shi da wannan ala ayi halin yana buƙatar irin wannan addu'ar koda ko ba addu'a ce ta wanda yayi laifi ake neman Allah ya yafe masa laifukansa ba
to sai take cewa kuma mallan tana yawan tunanin yarta da ta rasu tana yawan fado mata are tana so a bata shawara yadda za ta samu saukin hakan
shine ta na farko ta dauka cewa komai mukaddari ne komai da yake faruwa Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara faruwar sa kuma ita wannan yata ya yata ko yata
yata
wannan yata ta ya shekarun da aka iba mata kenan ba wanda ya isa duniya ya kara mata kwanakin da Allah ya iba mata kuma ta yi fatan ta zama cikin wadanda za su cece ta a ranar gobe kiyama kuma ta dauka cewa karban ranta a lokacin kila dole akwai wata hikima ta ubangiji da ya karbe ta a daidai wannan lokacin bai bar ta ta kai wani munzali ta girma a gaban ki ba saboda haka ki rika kawo wani abu na alkhairi tattare da rashin nata ba ki rika kawo damuwa ba in kina kawo damuwa zaki ta mafarkin ta duk mutumin da kake yawan tunanin shi da damuwa akan sa zaka rika mafarkin sa amma idan kana daukan cewa abin da ya faru wani abu ne wanda yake ba kai kadai ya fara faruwa da kai ba ya faru da wasu da suka fi kama tsarki a gurin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya'insa duk mutuwa suka rike suna kanana saboda haka ba kai ne kawai Allah ya jaraba da irin wannan ba to wannan zai sa abin ya zo maka da sauki kuma wannan tuna wannan mafarkin ba sai ka je ka daina yin sa
to sai wannan yake cewa malam shine wani ya ritsa shi da makami zai masa barazana yace ko ya bashi wayar da kiyanansa ko kuma ya soke shi da makamin da ke hannunsa shi ma kuma akwai makami wanda idan ya buge shi da shi zai iya rasa ransa shine yake cewa malam zai iya amfani da wannan makamin domin kare kansa a wannan lokacin da dukiyarsa
to kai ba in ya buge ka da nasa zaka iya rasa ranka ba ka ce wuka ce a hannunsa ba wanda ya rike wuka ya daga maka ita ai kai ma yawa ya buga maka a makasa shi kenan so da ka ba wai wani abu ne zaka yi dan kawai kashe shi zaka yi ne dan kare kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda zai yaki har a kashe shi ko ya tsaya ya kare kansa har a kashe shi yayi shahada wanda ya kashe shi wajen kare dukiyarsa ko iyalansa ko mutuncinsa yayi shahada saboda haka zaka kare kanka shine ake cewa dafa'us sa'il wanda yaje kare kansa koda mutun ya mutu ko ya salwa wani abu nashi ya salwanta wannan a banza babu kisasi a ciki babu kisasi a ciki wannan kuma ba dokar Allah wacce take cike da adalci ba har dokar dan adam ma har dokar dan adam da wajen kare kai ne wajen kare kai ne koda kai mu wancan lahani ba tuhumar kai da cewa me yasa kai masa lahani yasa ake bada lasisin mallakar makami dan me ka mallaki makami dan ka tsare kanka ga wanda zai yi jiro ya niyyar ya cutar da kai saboda ka babu wani abu a cikin wannan
to sai wannan take cewa malam mace ce aka yi mata aiki aka cire mata karin mahaifa to bayan aikin sai ta ga jini to wannan jinin me yake hukuncin sa shin za ta dauke shi ne kamar jinin haihuwa ko kuma na al'ada kuma yaya yin sallah ko azumi a wannan
jinin jinin larura ne ba na haihuwa bane ba na al'ada bane jinin larura ne za ta ci gaba da ibadunta da iyaka dai kawai tana wanke jikinta kuma tana shan magani gore likitoci za su bata amma wani ba zai hana mata bautar Allah ba
to sai ne yake cewa yana kasuwanci ne amma kuma makwabtansa yawancin su ba musulmai bane shin ya halatta idan sun samu haihuwa yi musu Allah ya raya kamar yadda ake wa juna
babu komai duk wani abu na ihsani na kyautatawa zaka iya wanda ba musulmi ba wannan zai iya jawo kusancin sadakai har ma watakila ga wani abu na addinin kai karbi musuluncin shi ma ubangiji subhanahu wataala ya ce la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku ku yi musu abin alheri ba ku yi musu adalci dan Allah yana son mutanen da suke masu adalci don haka in kai ka ba laifi kai ba dan ka ce Allah ya raya Allah ya musu albarka abinda aka yi fa Allah ya musu albarka watakila wannan albarkar da ka roƙa masa ta zanto sanadiyar musuluntarsa dan ba albarkar da ta kai ta musulunci
to sai shi kuma ne ke cewa Allah yana son ƙarin bayani game yadda ake cewa Allah ya riga ya tsara komai akan dan adam wanda zai shiga wuta da wanda zai shiga aljanna to shin hakan na nufin masu aikata laifi ba su suka jawo kansu ba kuma tunda tsarin Allah ne bai kamata a aibata su ba
to ya zai yi mutum ya san kaddararsa ai duk mutum da yace shi kaddararsa kaza ce yayi aiki da gaibu ubangiji subhanahu wataala ya tsara ko komai kuma yace kowa ya je aiki kowa ya je aiki ai malu annabi ce ai malu fa kullum yassaru lima khuliqa la ko yi aiki kowa za a hore masa abinda aka halicce shi dan shi saboda haka shi mai laifi dole yana da laifi saboda duka wata hujjar ubangiji ta tsaya masa duk wani bayani an yi masa ba dan haka ba to dan menene Allah subhanahu wataala zai azabta mai laifi in ya zanto ba da laifi dan me zai azabta shi saboda haka ubangiji ba zalimin kowa bane ya aiko da manzanni ya amma mutumin da ya zabi bata sai ubangiji ya hore masa wannan bata wanda ya zabi shari'a sai ubangiji ya zabi masa wato ya hore masa wannan shari'a da ya bita saboda haka hujja da kaddara a cikin sha'anin addini koyi wa Allah laifi ba hujja bace mutum me zai hana in har zai hujja da kaddara cikin sha'anin addini ba zai hujja da kaddara cikin sha'anin rayuwarsa ba da sai ya zauna ya daina zuwa aiki dalibi ne zai zuwa makaranta ya ce to tunda Allah ya riga ya rubuta ni ba sai na je makaranta ba zan zama abinda duk zan zama wannan Allah ya rubuta ban zan zama gwamna zan zama malami zan zama kaza ba sai na je makaranta ba dan menene yake zuwa makaranta dan menene yake fita kasuwa neman abinci kuma an yi masa wani abu daidai bai ta fada ai duk sai ya dauka kaddara ce in wani ya zo ya kwashi kayansa ya kama hanya ya tafi ya ce kawai kaddara ce Allah ya riga ya rubuta naka ne je ka ko wani zo zabga masa bari yace masa kaddara ce kai hakuri ba na jin zai amince da wannan to da menene a cikin harkar sa ta duniya bai yi imani da kaddara ba sai an zo gurin wa Allah laifi sannan ne maganar kaddara take zuwa wannan hujja ce ta Iblis hujja ce ta mushrikan Larabawa law sha Allahu ma ashrakna suka ce da Allah ya ga dama ai ba za mu yi shirkar ba anutaimu man law sha Allahu atama ma ce yadda wanda in ga Allah ya ga dama ai sai ya bashi abinci ba za mu basu ba kaga hujja ce ta mushrikai hujja ce iblisiya ta iblisi iblis yake wannan shi yayi wannan hujja saboda ba daidai bane
to sai ne ke cewa mallan shin addu'ar nan ta karshen alqur'ani Allahumma arhamni a ina yake karanta ta da kuma fa'idarta
ban san wata addu'a ta karshen qur'ani ba Allahumma arhamni ban san ta ba abinda aka na sani shine mutumin da ya gama karatu alqur'ani sai ya sauke bai sauke ba yana yin addu'a addu'a kuma abu da take ya roki bukatarsa ta duniya da ta lahira ta addinin sa da ta rayuwarsa wannan ba ai masa katanga ko an tare shi da wata addu'a kace ga ta musamman ita zai yi ba saka babu wata addu'a ingantacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar sauka ce addu'a wasu addu'o'i da aka rubuta a ƙarshen Qur'ani ba hadisi bane daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wasu suka shirya addu'o'in aka rubuta su saboda haka duk wani abin da kake da shi na roƙon Allah bukatar zaka karanta ka roƙa zaka faɗa ka zaka roƙi Allah subhanahu wataala ita wannan duk ya halatta kai ba tare da kayyade kanka da wasu addu'o'i na musamman ba
to mallallai sakar alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatuwinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma da mushe malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marija Lemu babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh